Jumana, say our guys. Cikin zuciya sarauniya a fuska nace mata hello hello sai ta ci fuska take bani hannu yau kuwa ni za a disga haba dai ai ɗan mata sun daina nuna fuska sai ta ce naman kaza ta fuska banda risga sakanin dan adam da kudi always that the only type of animal that speaks shit is bad jamage a gaban aku that's miss yan ka wanta ta ce who was he sai ta ce I'm his fan when will you hold so not all snap is gone by ita ta faɗa ba that was her friend's request she used her camera phone to grind her friend's request there she goes wishing me a son of masa yanga ko abin da nake bida ne kawai ta ta hanga gudun karkwado ya mata kafa daga garin kallon ruwa sai ta ce wa yara na take so ta zama uwa
you love him don't hesitate to tell him if you love him don't hesitate to tell him if you love him don't hesitate to tell him if you love him don't hesitate to tell him just tell him just tell him
banda sura kaiwa kasuwa 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 gai abin sha'awa ga tsafta ga iya zanzaro ba fu kala kala baya saka suturan aro ga iya magana zaki muryawa ne dandano garin kallon sa awaren wata ma yayi bandaro amma kyan da mu mafarauci ne yakan sani saboda haka mu rike ruwa kan mu ci dankali gai ya shake ya hadi yakan ya tauna kawai dan shi ma ya ga babin da yake kauna kamar da gaske sai ya ce mata nace ba da tace kace mai sai ya ce wai kin waye je ga tace no sai ya ce haba yar majalisa ina da abun faɗa amma ta sakon wasika sai tace no speak your mind right here If not, I'm never gonna have your time, my dear. Then he said he's just trying to share a prime idea. How about bros? We all know you love her wife here.
If you love her, don't hesitate to tell her. If you love her, don't hesitate to tell her. If you love her, don't hesitate to tell her. If you love her, don't hesitate to tell her. Tell her.
Banda sura kaiwa kasuwa. Banda sura kaiwa kasuwa. Banda sura kaiwa kasuwa 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 banda sura kaiwa kasuwa